rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai dake garin Maiduguri ta ce ta samu rahoton cewa wasu mahara na shirin kai hare-hare a wasu wurare a fadin jihar sama ma wannan lokutan bukukuwan sallan Kirsimeti don haka ne ma rundunar ta haramta zirga-zirgan ababen hawa tun daga karfe 6 marace na ranar Laraba har zuwa karfe 7 safiyar Lahadi wato tun daga ranar 24 zuwa ranar 28 ga watan Disamban wannan shekaran sai dai wannan sanarwa dake dauke da sa hannun mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai dake garin Maiduguri Kanal Salu Usman yace wannan haramci bai shafi ma'aikatan kafafen yada labarai ba da ma'aikatan asibiti da kuma ma'aikatan yan kwana-kwana Kanal Usman ya kuma yi kira ga al'umman jihar Borno da su zama masu bin doka da oda yace rundunar nasu a shirye take tabbatar da cewa ta maido da zaman lafiya a wannan jaha da kuma kawo ƙarshen irin har-harin da ayan kungiyar Boko Haram ke kaiwa sanarwar ya kuma yi kira ga al'umman jihar da su dinga sa hankula kan irin al'amuran da ke tattafiya a inda suke to ko ya al'umman jihar Borno ke ganin irin haramta waɗannan zirga-zirga da rundunar sojan ke yi ganin cewa wannan ba shine karo na farko ba ga ma dai abinda wasu mazauna cikin garin Maiduguri ke cewa
to a gaskiya mu zamu dangana maganar ne kamar ba a mana adalci ne dalili kuwa ga wuraren da yaran nan sun samu su rike wannan gurare su sun gagara zuwa wannan guri su nuna bajintar su sai mu zo mu da muke gari muke cikin zaman lafiya muka kokarin kiyaye garin mu muka kokarin tsayawa tsayin daka dan mu tsayar da garin mu ya zauna lafiya wajen yin addu'a da kuma samarin mu da suke fita kokarin kiyayewa da karewa su kwana ido biyu sun gagara su yi kokarin yin haka sai kokari kuma suke su sake danne mu a cikin gidajen mu su hana mu fita waje su hana movement idan aka samu wani dan biki ya zo ko wani dan abun nan sai su rufe mu a cikin gida su ringa
to ba ga suna ba ga suna haka saboda daukan matakan tsaro ne
eh to a gaskiya in dan daukan matakan tsaro ne kamata yayi su ringa zuwa inda waɗannan yara suke
to gaskiya hannun zirga-zirga da aka yi yayi kyau domin idan ka lura kafa matakan tsaro ne wanda yake idan mutane suka bi doka to zaka ga ko shakka babu an gudanar da bikin Kirsimeti lami lafiya muna fata Allah ya sa wannan shine alheri ya sa kuma ba za a kawo hare-hare irin waɗancan mutane suke kawowa ba ina kira ga jama'a kuma a bi doka kamar yadda ya kamata duka kwana uku ne kawai to kuma insha Allah muna shirye mu bi doka kamar yadda aka umarce mu da mu bi
tunana Abubakar Sadiq a gaskiya dai wannan sanarwa har ga Allah mu talaka wannan abun da mu yake shafa kuma mu talaka mu ne bai wa adalci ba saboda abu na farko shine akwai wanda a kullun sai ya fita tukun zai samu abin da zai zo ya ci da iyalansa
to bakan kamar suna haka saboda kare kuna da lafiyar dukiyar ku
idan har kare mu za a yi da mu da dukiyoyin mu ya kamata inda waɗannan yaran suke nan za a je a matsa musu a hana su saka har mu kuma muna nan muna addu'a muna kuma ya kokari mu matasan cikin Maiduguri muna kare dukkanin gurare da ya kamata dan ma'aikatan Najeriya ba su suke kare mu ba Allah shi yake kare mu kuma shi muke roka Allah kuma ya kawo mana ƙarshen wannan ƙarshen zalunci
wasu mazauna cikin garin Maiduguri kenan ke bayyana ra'ayin su game da takaita zirga-zirgan da rundunar sojan Najeriya ta yi na kwanaki uku da za a yi cikin wannan bukukuwan ranar Kirsimeti ku da shige a baya ma dai dukkanin sallolin da aka yi kama daga karamar sallah har zuwa babban sallah rundunar sojan ta kafa irin wannan doka na haramta zirga-zirgan ababen hawan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.